Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashim Gumil tare da Murtala Faruk Sanyin da sauran abokan aiki muka sake da muku a shirinmu na hantsi. A yau ranar Laraba 3 ga watan Janairun shekarar 2024. Cikin shirin za a ji cewa masu sharhi na ci gaba da toka albarkacin bakinsu game da matakin da gwamnatin Najeriya ta ɗauka na dakatar da amincewa da karatun digiri daga jami'o'in Benin da Togo. Sai kuma shirin ciwon yamaci da Aisha ma ta shirya kuma za ta gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridun ƙasar Kamaru. Amma da farko sai an fara da shan kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan hantsi ga kuma labaran duniyar. A jiya Talata, tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ɗaukaka ƙara kan hukuncin da sakatariyar harkokin wajen Maine ta jam'iyyar Democrat ta yanke na haramta masa takara bisa rawar da ya taka a harin da aka kaiwa Majalisar Dokokin Amurka a ranar 6 ga watan Janairun shekara ta 2021. Ana sa ran zai kuma buƙaci kotun kolin Amurka da ta yanke hukunci kan cancantar sa na komawa takarar shugaban ƙasa a wata shari'a mai kama da wannan ta jihar Colorado. Dan takarar na jam'iyyar Republican ya ɗaukaka ƙara kan hukuncin jihar Maine da Shana Bellows ta gabatar, wacce ta zama takatariyar harkokin wajen jiha ta farko a tarihi da ta haramta wa wani tsayawa takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin sashe na 3 na doka ta 14 da aka yi wa kwaskwarima, wacce ba kasafai ake amfani da ita ba. Sanadin dokar ya haramta wa waɗanda suka yi bore rike mukami, an kuma ɗaukaka ƙarar ne zuwa babbar kotun Maine. Ana kuma sa ran Trump zai ɗaukaka ƙara kan irin wannan hukuncin da kotun Colorado ta yanke kai tsaye zuwa kotun kolin Amurka. Kotun kolin ƙasar ba ta taɓa yanke hukunci kan sashe na 3 ba, kuma hukuncin da kotun Colorado ta yanke wa Trump shi ne irinsa na farko a tarihi da aka yi amfani da dokar don hana wani ɗan takarar shugaban ƙasa shiga zaɓe. Baitul Malin Amurka ta bada sanarwar cewa adadin bashin da ake bin kasar ya haura dala trillion 34. Wani lamarin na zuwa ne bayan da 'yan majalisar dokoki na Republican da kuma fadar White House suka amince da janye matakin kurewar bashin kasar na dala trillion 31.4 na ɗan lokaci a bara, bayan da gwamnati ta yi aiki kan sama da ƙarfin karɓar lamuninta na ka'ida da kuma take buƙata domin aiwatar da muhimman matakan kaucewa durƙushewa. Wani yarjejeniya tana aiki ne har zuwa watan Janairun shekara ta 2025. Majalisa kuma na shirin tunkarar wata fafutukar neman kuɗi na gwamnati. Wani jirgin saman yakin Isra'ila marar matuƙi ya kai hari kan ofisoshin Hamas da ke yankin Beirut a daren jiya Talata, inda ya kashe babban jami'in Hamas Saleh Al-Aruri, kamar yadda kungiyar mayakan da kuma kafar yaɗa labaran Mid-East suka bayyana. Aruri babban jami'i ne a tsarin shugabancin kungiyar ta Hamas, kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa reshen soji na kungiyar dakarun Qassam Brigades, waɗanda suka kai wani mummunan hari a yankin Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba. A bara, Amurka ta yi tayin dalar kuɗi, wato ta yi tayin ladar kuɗi dala miliyan 5 ga wanda ya ba da bayani game da shi. Rundunar sojin Isra'ila ta ƙi cewa komai kan rahoton, amma irin wannan harin ya yi daidai da ƙudurin birnin na Kudus wanda ya yi na kashe wasu manyan shugabannin Hamas a yayin da yaƙin da Hamas a Gaza ya kusa cika watanni 3. Aruri ya jagoranci kasancewar Hamas a yankin yammacin gabar kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi barazanar kashe shi tun ma kafin kungiyar mayakan ta kai mamaya a kudancin Isra'ila a harin na watan Oktoba.
To, nan jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya, amma kafin nan masu sharhi na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da matakin da gwamnatin Najeriya ta ɗauka na dakatar da amincewa da shaidar kammala jami'a ko digiri daga jami'o'in Benin da Togo. Digirin da aka fi sani da ɗan kwatano. Tijjani Muƙaddas ɗan Najeriya ne da ya samu halartar wani shirin ƙara juna ilimi a jami'ar Vanderbilt da ke birnin Nashville a jihar Tennessee. Muna fara tambayar su yadda ya ga wannan mataki.
Na yi maraba da wannan mataki da gwamnatin Najeriya ta ɗauka domin wannan mataki da aka ɗauka domin taimakon kai da kai ne. Na farko dai, wannan digiri da ake samu a Togo da kuma Benin abinda zamu fara dubawa akai shine wani illa yake kawo ga kanmu shine na farko kenan to ɗaya daga cikin illolin shine ka zo ka dau mutum da yaje ya gama digiri a wata ɗaya ko wata biyu misali yaje ya karanta nurse ko kuma aikin likita ko kuma aikin injiniya ka zo misali ka kai shi asibiti ya ma aiki to mutumin da ba shi kwarewa me kake tunanin zai yi kaga zai iya kawo matsala da zai iya kawo ma abin da zai iya kawo wa rasa rai
wato illa ce illarsa sai yafi amfanin sa yawa
yawa to illarsa sai yafi amfanin kamar yadda na saurara daga shi Jafar da suka yi bincike akan abu yake cewa shekara da shekaru fiye da shekara goma suna yin magana akan a duba irin wannan karatu da ake yi a Kwatano da su Benin din nan su Togo amma ba a yi komi a kai ba to amma da suka zo da suka yi binciken su kuma sai tabbatar musu cewa eh lalle ana irin yin wannan karatun a gama shi cikin sati hudu sati biyar zuwa wata biyu
to amma
ko na yi babbar matsala ce
to amma tijani wasu akwai waɗanda suka je suka yi karatun suka zauna aji a koya musu ba wai sun saye shi bane su kuma ina muku masa take
eh gaskiya ne ai to wani abu ne zai shafi wani abu ko kuma wani abu ya kawo wani abu da haka yanzu kin na dade a Najeriya ina sanin cewa ana cewa digiri dan Kwatano idan aka ce digiri dan Kwatano abinda ake nufi kawai digiri ne wanda ba shi da inganci to kage kenan shi wanda yaje shekara da shekarun yana karatu a can yanzu wannan abin zai iya shafar sa inda za na tunanin tuna karatun da yi ba mai inganci ba ne domin da yawa sun janyo mazu kuma haka ne ɗan Najeriya da yawa suna tafiya Kwatano wasu su tafi a Togo su je su yi karatun nan domin sauki suke nema da yawa daga cikin ɗan Najeriya za su faɗi jaraba a jami'ar Najeriya ka zo kana masu dariya daga baya sai dai ka gansu da kayan NYSC suna yawo kai ke nan ba za ka masu dariya ba domin sun bi ta hanya mai sauki sun samu digiri.
To wasu na ganin cewar kamar gwamnati ta makara a wannan bazakala ake haifarwa shin ta makaran da gaske ko kuma yanzu dakatarwar zai ci gaba da amfanar da Najeriya
eh gaskiyar magana ta makara amma kuma duk da hakan dakatarwar zai amfane mu saboda a yanzu haka ma akwai ƴan Najeriya dubbai ba wai dari ba da suke Kwatano wasu kuma suke Benin suna karatun to amma duka wannan sakacin gwamnatin Najeriya ne ina dan Najeriya zai tashi je Kwatano ko Togo yi karatu kasashen da ba su yi mu ba kasashen ma da ba na turanci ba wani ilimi suke da rankin na ilimi na duniya ma a wani rukuni suke to amma saboda irin rukun sakainar kashi da gwamnatin Najeriya take wa ilimin jami'a wallahi yasa daliban mu suke guduwa suke yin karatu
wasu idan aka tambaye su me yasa suke fita irin wannan kasashe suna karatu sukan yi bada misali ne ga yawan yajin aiki da ke faruwa a Najeriya
shi ma wani babbar matsala yasa nake ai rukun sakainar kashi da ake wa jami'o'in mu inda an kula da su ai ba za su je jami'a ba za su je su yi yajin aiki ba shekaru baya da suka wuce shekara guda aka yi ana kusan shekara guda aka yi ana yajin aiki a Najeriya a wannan shekara ɗayan wani ya tafi Kwatano ya gama digiri da su
Tijani Muqaddas kenan dan Najeriya da ke halartar wani shiri na ƙara juna ilimi a Jami'ar Vanderbilt a nan Amurka. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga murtala da kashi na biyu na labaran duniya.
Jami'an kasar Ukraine sun faɗa a jiya Talata cewa Rasha ta kai munanan hare-haren makamai da suka kashe akalla mutane biyar tare da jikkata wasu 130 a Kyiv da kuma Kharkiv. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce dakarun Rasha sun yi amfani da jirage maras matuƙa 35 da makamai masu linzami 99 da aka harba ta jiragen sama da na ruwa. Sannan kuma dakarun tsaron saman Ukraine sun kakkaɓo dukkan jiragen maras matuƙa da makamai 72 daga cikin makaman da aka harba. Babban kwamandan sojin Ukraine General Valery Zelensky ya ce daga cikin makaman da Ukraine ɗin ta harbo a ranar Talata akwai samfurin Kinzhal. Zelensky ya ce Rasha ta harba makaman 10 mafi yawan da Rasha ta yi amfani da su wajen kai hari guda kuma Ukraine ta kakkaɓo su duka. Hukumomi sun ba da sanarwar gargaɗin harin sama suna gayawa mutane su nemi mafaka daga hare-haren. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce tun daga ranar 31 ga watan Disamba miyagun kasar Rasha sun harba jirage maras matuka 170 na shahid da kuma makamai masu linzami iri daban-daban. Yar uwar shugaban Korea ta Kudu wato Korea ta Arewa Kim Jong Un mai karfin fada aje ta yi wa shugaban Korea ta Kudu shagube kan nuna wautar jarumtaka amma ta bayyana magajinsa mai sassaucin ra'ayi a matsayin mai hankali da wayo. Kalaman da kan iya nufin taimakawa wajen haifar da rarrabuwar kawuna a cikin Korea ta Kudu. Kalaman nata na jiya Talata sun zo ne a matsayin martani ga jawabin shugaban Korea ta Kudu Yoon Suk-yeol na sabuwar shekara, inda ya ce zai kara karfin sojan Korea ta Kudu da kuma inganta kawancin kasar da Amurka don tunkarar barazanar nukiliyar Korea ta Arewa tun lokacin da ya hau mulki a shekara ta 2022. Yoon ya yi irin waɗannan maganganun sau da dama. Yar uwar Kim Yo-jong ta yi amfani da kalaman Yoon na baya-bayan nan a matsayin wata dama ta zazzaga masa baƙaƙen maganganu. Kim Yo-jong a wata sanarwa da kafar yaɗa labaran ƙasar ta fitar ta ce tunda aka rantsar da shi yake ta fafutukar ƙarfafa ƙawancen Koriya ta Kudu da Amurka tare da mai da hankali kan atisayen soji na haɗin gwiwa wanda ke koma ba wanda kuke haddasa koma baya ga makomar Koriya ta Kudu. Ta ce matakin da Yoon ya ɗauka na wautar jarumtaka da yanayin barazanar adawar soji sun baiwa Koriya ta Arewa babbar damar bunƙasa shirye-shiryenta na soji. Ta ce jawabin sabuwar shekara na Yoon ya sake samar wa Koriya ta Arewa wani dalili da hujja na samun mafi girman ƙarfin makaman nukiliya.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar. Za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. To anan Washington DC a goma na cewa karfe 2:13 na tsakar dare. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum mai saurare. Barka da arzikin kasancewa da shirin ciwon yamace a cikin wannan shekara ta 2024 miladiya. Shirin da ke bibiyar lamuran mata da kuma yadda suke kokarin shawo kan matsalolin da suke addabar su. Sunana Aisha Mu'azzu. Yadda mata suke hoɓɓasa don ganin an dama da su a fannoni daban-daban na rayuwa, musamman ma fannonin da a da mata suke nisanta kansu da su, kamar kimiyya, lissafi, kirkire-kirkire da dai sauransu. A yau ana damawa da mata a waɗannan fannoni. Bakin namu na zauren ciwon yamace a shiri na farko cikin wannan shekara sun kasance daga rukunin matan da muka ambato waɗanda suka ci gajiyar wani shirin ƙarawa juna sani a fannin kimiyya a nan Amurka. ba tare da bata lokaci ba san ba su dama su gabatar da kansu a biyo mu a cikin shirin ciwon yammaci
ba so kika yi mana sunanki da kuma abubuwan da kika yi irin tasirin da yayi a rayuwarki musamman a fannin kimiya
to assalamu alaikum masu sauraro sunana Rumana Kabir Aminu
sai kuma sunana Ibaniza
nazo as delegate na US Department of State mun zo yin fellowship ne wanda aka zabe mata wanda
suke fellowship kamar kun zo wani shiri ne na karawa juna sani
na koyan kwa da exchange mu koya daga mata kwararru da suke nan a fannin ilimin kimiya da fasaha sannan mu ma kuma su karu daga wasu al'adunmu da kuma abubuwan haka da mu muka sani
masha Allah kuma malama Ebeniza mi sauraro zai so ya san fannin da kika kware
na fitar daga Benue State amma na girma a Plateau State na karanta electrical and electronics engineering na fara yin software na fara product management
kin kirkiri wasu manhajoji kenan
so tunda na fara tamaka kaman secondary school student suna son su san kaman digital literacy haka na yi mentorship wannan shekara na yi magana kaman a makaranta guda goma kaman 1000 students akwai question and answer section life careers za tambaye ni za mu amsa haka
malama Rumana
kwana nawa kuka yi a nan Amurka
zo mu dai akalla satun mu hudu an raba mu gida biyu kasashe biyar an tura su Chicago sai kuma kasashe 16 an tura su San Francisco wanda su ma iya adadin kwanakin da muka yi iya adadin kwanakin da suka yi kenan
to me zaki dora malama Ebenezer
wannan sati biyar mun zo da farkon mun je Chicago yanda Rumana ya tace mun samu mentorship ina LinkedIn da an sani a LinkedIn
kaman kun samu gogewa kenan
gogewa a LinkedIn an hada ni da wani mata tana senior product manager ta koya mun haka so na gani yanda ana yin product management a America daban
da yadda muke a gida
me
ya bambanta su
ha akwai abubuwa sosai yanda zaki sa document yanda zaki user research yanda zaki competitive landscape analysis yanda mutane za su amfani da app din yanda za su respond in the app sun samu wani matsala a cikin app din koya ke product manager zaki duba zaki dauka feedback ya ma developers don gyara haka ko su yi wani version 2 ko version 3 haka so na ji dadi wannan abun da na samu a wannan
menene sunan da wannan shiri
wannan program tech women ne a sunan program din tech women yanda na zo na koya wannan abu na ji dadi
wato duk mata ne
duka mata ne mata guda 104 aka gayyata a wanda mata 103 ne suka zo dai bata samu ta zo ba to ita kadai ne bata zuba amma mu 103 ne muka zo
me kika amfana da wannan shiri da kuma daga su matan da kuma waɗanda suka hada kan kuri guda
to shi dai shirin nan ya kasu kashi uku ne kashi na farko akwai mentorship wato yadda zaka koya abinda kai ka fannin da kake ka kware a kai akwai professional mentor wanda za a hada ka da ita wanda za ta taimaka maka wurin career path ɗinka hanyar da zaka bi sannan na biyu kuma akwai cultural mentor su cultural mentor su mazauna gari ne yan gari wanda za su fita da mu su zaga da mu gari su nuna mana al'adun gari da yanayin abincinsu in muna neman abin da za mu saya da inda za mu samu da sauransu sannan na uku kuma akwai impact coach su kuma mata ne waɗanda suka kware wurin businesses kafa company wanda ya zama sustainable da sauransu to a wannan za a hada mu kowace kasa za a bata impact coaches guda hudu mata waɗanda suka kware to sai ku zauna tare da waɗannan mata guda hudun sai ku tattauna ku faɗi menene matsalolin kasar ku sai ku kokari ku ga wani matsala ne tafi damun kasar ku kamar misali mu ƴan Najeriya mun fitar da survey questions muka yi muka tura wa ƴan Najeriya muka mutane suka ciccika fannin da muka zaba da harkan agriculture da drug addiction
wato harkar al'amuran noma
al'amuran noma
ta'ammali da miyagun kwayoyi
yawa sannan kuma akwai menstrual hygiene saboda muna ganin cewa daga nan ne suke samun matsala na su infection har zuwa kawo rashin infertility har kuma wata kila ya grow into su cancer da sauransu sai muka ga zamu iya bada gudunmawa ta nan sannan kuma dayan shine mental health lafiyar kwakwalwa
wato kuna duba yadda za ku yi ku kirkiro ko wata manhaja
wani manhaja da za a yi amfani da shi wanda zai taimaka ya sauke wannan matsaloli dayan na biyar kuma shine children online safety wato mu a matsayin mu na mata da muke ilimin kimiyya da fasaha ta ya zamu mu tsare yara akan yanar gizo a kare su daga yadda za su iya ganin abubuwa da basu dace ba akan yanar gizo sannan a matsayin ka kai na uwa ta yaya ne zaka ringa duba harkokin da suke yi akan yanar gizo ta yaya za a aika kai parenting din su to a cikin wannan guda biyar da muka fitar muka tura responses ɗin da muka samu daga mutanen Najeriya shine kashi 71 sun zaba agriculture harkar noma da aka sai muka tafi da
noma
da noma sai muka dai ta tattaunawa suka taimaka mana mu kokarin mu fitar da a noman tunda shi noma yana da yawa matsaloli suna nan da yawa a noma sai suka ce to menene muka gani yafi dacewa ayi aiki akai to a haka ma sai muka tuntubi manoma waɗanda muka san suna noma muka kira su
da yake ku aikin ku ba zai taba yiwuwa tunda ku kwarewar ku a fasaha ce
yawa
ba ilimin wannan fannin ba
ba ilimin wannan fannin
dole sai kun yi hadaka da waɗanda suke
suka kware su manoma ne da mana shekaru to sai muka neme su muka yi meeting da su sai suka gaya mana cewa dan damu ana mu tunanin irin su insecurity shi yake kawo matsalan noma mutane ba sa iya samu su je gonaki saboda rashin security to da muka tantabi manoma sai suka ce mana ai babban abin da ma yasa aka fi asara a harkar gona shine post harvest loss wato bayan an girbi
samu bayan girbi
yawa yafi komai yawa
dan rashin
na'urori da kuma rashin su manoma yawa su san wace hanya ya kamata su adana kayan gonan su bayan sun girbe da kuma a yayin da ake girbewa wani irin hanya za a bi domin a ga cewa ba ai asaran abincin ba to a hakan sai muka kara akwai abin da a cikin training din da muka zo yi ana kiran shi design thinking zai taimaka mana wurin fitar da matsala to sai muka yi applying design thinking din nan mu gane cewa a cikin post harvest din nan menene kuma zamu dauka tunda kayan gona yana da yawa kin ga misali yanzu asaran da masu tomatoes suke bai kai na abin da masu shinkafa ko masara suke ba to a haka
wato masu busheshen abinci da masu
yawa sai muka ga cewa kamar yanzu misali shi mai noman tomato a cikin binciken da muka yi tunda a cikin muna yi hada literature review wato duba aikin waɗanda suka riga suka yi karatu akan wannan matsalar tunda
an dora aiki
don mu dora akai
dama
shi bincike ai ba kai kake kirkiro abu ba daga fari dama dole ne ya riga ta bu kokarin aiki akai kan sannan kai kuma kai ma sai ka zo kai ma ka dora naka akai to sai muka ga cewa idan manomin tumatur yayi noman tumatur misali a ce na miliyan 1 naira miliyan 1 kafin tumatur din ya isa gona yana asaran a cikin binciken da muka yi kashi 60 na tumatur ya rube ya baci to dan haka sai muka ga cewa zamu kokari mu fitar musu da hanyoyi
ni sauraro a nan zamu dakata a cikin shirin na wannan mako zamu dora idan Allah mai kowa mai komai raya mu zuwa makon gobe yanzu a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da kuma bakin namu Rumana Kabir Aminu da Ebeniza sai Solomon Abu da daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake cewa mu huta lafiya
to madalla a gaida Aisha Mu'azu yanzu kuma lokacin da Awal Garba zai kama ni sharhin jaridan Kamaru zan
zan fara sai juna mu na wannan mako ne da jaridan Niger ta kasar Jamhuriyar Kamaru an da taroto mana cewar a halin yanzu dai cutar gulawa da amai tana ci gaba da barkewa a fadin kasar Jamhuriyar Kamaru da baki daya sannan kuma ana samun karancin ruwan sha mai tsafta wanda ake amfani da shi ne yau da kullum a fadin kasar sai kuma jaridar da kohosanti an da ita kuma cewa ta yi jihohi 6 daga cikin 10 da kasar Jamhuriyar Kamaru take dauke da su yanzu haka annobar cutar kwalara tana ci gaba da kwalaruwa cikin waɗannan jihohin sai jaridar economy an da ita kuma cewa ta yi farashin kudin audiga ya yi tashin gwauron zabi a fadin duniya kasancewar kasar Jamhuriyar Kamaru tana daga cikin kasashe da suke noma audiga haka zalika farfadowar farashin audiga zai sanya kasar Jamhuriyar Kamaru ta ci gaba da kokarin mutar ga ta ga cewa ta habaka bangaren noman audiga a fadin kasar sai jaridar Republic ta kasar Kamaru ita kuma cewa ta yi gaban dan adawun kasar Jamhuriyar Kamaru Maurice Kanto yana shirin tayar da kura a fadin kasar ko tada zaman tsaye a yanda yake nema yi wani gangami domin ganin cewa ya cimma burin sa jaridar Jaridasion kuma cewa ta yi ƴaƴan jami'an LDPC ko CPDR na kasar Jamhuriyar Kamaru ta shugaba Paul Biya sun gudanar da bikin kirkiro jam'iyyar tasu yau shekaru 37 kenan a fadin duniya zamu kammala shin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Kamaru an da ita kuma ta tsaguta mana cewar malaman makarantu kasar Jamhuriyar Kamaru sun hada kawulan su waje guda domin cewa dole ne a biya su albashin su na shekaru 10 da suka shuɗe ko kuma yanayin karantarwa ya tsaya a fadin kasar Muhammad Awal Garba mudar Amurka da kasar Kamaru
to a gaida Awal Garba da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai amma a takeice
ba takeice a jiya talata tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya daukaka ƙara kan hukuncin da sakataren harkokin wajen jihar Maine ta jam'iyyar Democrat ta yanke na haramta masa takara bisa rawar da ya taka a harin da aka kaiwa majalisar dokokin Amurka ranar 6 ga watan Janairun shekara ta 2021 ana sa ran zai kuma buƙaci kotun kolin Amurka da ta yanke hukunci kan cancantar sa na komawa takarar shugaban ƙasa a wata shari'a mai kama da wannan ta jihar Colorado Baitulmalin Amurka ta bada sanarwar cewa adadin bashin da ake bin kasar ya haura dala triliyan 34 wannan lamari na zuwa ne bayan da ƴan majalisar dokoki na Republican da fadar White House suka amince da janye matakin kurewar bashin kasar na dala triliyan 31.4 dan lokaci a bara wani jirgin saman yakin Isra'ila marar matuki ya kai hari kan ofisoshin Hamas da ke yankin Beirut a daren jiya talata inda ya kashe babban jami'in Hamas Saleh Al-Aruri kamar yadda kungiyar mayakan da kuma kafar yaɗa labaran Mid-East suka bayyana Aruri babban jami'i ne a tsarin shugabancin kungiyar ta Hamas kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa rashin soji na kungiyar dakarun Qassam Brigades waɗanda suka kai wani mummunan hari a yankin Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba Jami'an kasar Ukraine sun fada a jiya talata cewa Russia ta kai munanan hare-haren makamai da suka kashe akalla mutane 5 tare da jikkata wasu 130 a Kyiv da Kharkiv. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce dakarun Russia sun yi amfani da jirage marasa matuka 35 da makamai masu linzami 99 da aka harba ta jiragen sama da na ruwa. Sannan kuma dakarun tsaron saman Ukraine sun kakkaɓo dukkan jiragen maras matuki da kuma makamai 72 daga cikin makaman da aka harba. Yar uwar shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un mai ƙarfin faɗa a ji ta yi wa shugaban Koriya ta Kudu shagube kan nuna wautar jarumta amma ta bayyana magajinsa mai sassaucin ra'ayi a matsayin mai hankali da wayo kalaman da kan iya nufin taimakawa wajen haifar da rarrabuwar kawuna a cikin Koriya ta Kudu. Kalaman nata na jiya talata sun zo ne a matsayin martani ga jawabin shugaban Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol na sabuwar shekara inda ya ce zai kara karfin sojan Koriya ta Kudu da kuma inganta kawancinta da Amurka don tunkarar barazanar nukiliyar Koriya ta Arewa.
To madalla a gaishe ka masu sauraro a nan makakashin shirin namu na hantsi sai kuma can da al'asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu za ku zo su daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin kamar kodi yaushe za ku ba shafin mu yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com yanzu kan a madadin Murtala Faruk Sanyina da ya taimaka wajen kawo muku shirin
sai Dadi Balawi wanda hada tare da Bada Umarni har ma da injiniyan mu na yau Mr. Charles Tan. Ni Sarfil Hashim Gumel dan ha'ana kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara hada mu. Assalamu alaikum.